san ki a garin yana ƙara tashi ma rana ta faduwa da zaga ko ina na duba ba kamar shi inganci a kasuwa yoga ne cikin aji na san ki ba ni kwashi ko latti wajen zuwa na daudar risa kowa zan kasa Thank you.